to the party, the one that never ends. A 24/7 celebration of love and life and friends. Everybody is included, nobody is excluded. Welcome, welcome to the party. Your presence is requested. Your presence are suggested. Everybody has a gift to bring. Each and every guest has a purpose deep down underneath the surface. Everybody has a song to sing. La da da dee da la da la da da do da dee. La da 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 la da da dee da do la da dee da lay da lee da love and dee da. Welcome to the party. Welcome to the party. The one that never ends. A 24/7 celebration of love and life and friends. Everybody is included. No, nobody is excluded. To the party. Our gracious host surrounds us with so much love and care, it astounds us. Anything you ask for, you can have. Each day is a special occasion with the blessed recommendation to relax, rejoice, and whoa, just be glad. La da da dee da 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 da